أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki da kamawa shi yau zan mu ci gaba cikin karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yau zan mu ta darasin mu shine na 24 yau shine darasi na 24 kuma shine insha Allah zan mu kawo karshen Kitabul Ilm babban littafi wanda Al-Imam Al-Bukhari ya akada mai albarka akan ilimi da abubuwan da suka shahe shi da yake hadisai uku ne kadai suka mu saura zan mu hara da muqaddimar da muke yi ta zabura suwa akan neman ilimi a cikin wannan littafin al-mushawwaq lil qira'a wa talab al-ilm wancan satin da ya wuce mun ga wasu namazi na cikin malamai wanda yadda shaukin su da kokarin su wajen neman ilimi ci gaban shi ne yace wa misluhu as-sayyid Salahuddin Ahmad al-Mu'ayyad al-Yamani kwatankwacin irin wannan na alwala abil kutub san tare littattafai da san karatu ya tabbata ga Ahmad ibn Salah ibn al-Mu'ayyidi al-Yamani qala anhu shaukani wanda ash-shaukani yake cewa a cikin al-Badru al-Dali yake cewa kana min ajibu dahar wa gara'ibihi wannan mutun yana daga cikin manyan abun mamaki na zamanin shi da kuma bakon abubuwa fa inna majmu'a umruhu 29 sana shekarun shi gabaki dai 30 ba dai ne shekara 29 yi a duniya wa kad faza fi kulli fannin bi nasibin wafir kuma a wannan shekarun kowane fanni na ilimi ya wuce sa'annu wa sannahu fi hadha al-umr al-qasir a cikin wannan ɗan rayuwar da yake ɗan kadan a shekara 29 kaga sa'annun su sabit ne amma ce a wannan kowane fanni ya yi wuce al-qasira a wannan ɗan lokaci kadan kowane fanni ya yi rubutun da al-fawa'id wal-fara'id wanda ya kawo fa'idodi na hutar hankali wa zakara adadu minha summa qala idza safara idan ya ce bulaguro zai yi awwalu ma tudrabu khaymatul kutub harkon abinda ake labta mishi kahin a labta mishi raqumin shi na hawa na littattafai ake labta dan saboda su ne wajibi dole sai ya tahi da su wa idza duribat dakhala ilaiha idan an sanya wannan littattana khayma kin nan ta littattafai sai ya shiga ciki wa nashar al-kutub sai ya bude littattafan shi wal khadim yusluhuna al-khiyam al-ukhra masu hidima suna gyara khaymar guda ana labta mishi wannan raqumin na littattafai wanda an yayi darbuka shi an shi ya shiga ciki kahin a darma wannan kayan masu darma raqumin na biyu tunin ya shiga ya fara nazari a ciki nan kai mata lokaci a banza wallahi zalu lailahu jami'uhu yanzuru fil ilm daren shi duka bai kaucewa kau cikin neman ilimi yake wa yuharrir wa yuqarr yana taharirin ilimi da masaloli na ilimi tare da zalaka da fahimta wannan na karshe zahabi ya ambata cikin tazkiratul huffaz a mujallar kinshi na biyu a cikin mujallar na hudu afwan daga ibnu tahir al-maqdisi yake cewa burutul dama fi talabil hadis marratayn yace nayi hutsarin jini a cikin neman ilimin hadisi har so biyu marratan bi Baghdad wani lokacin a Baghdad wani lokacin a Makka yace na kasance ina tahiya babu takalmi cikin zahi mai tsanani falahikani zalika wannan ya sabba mana cutar da sai da kai ina hutsarin jini yace wa marakibtu dabatan qaddu fi talabil hadis ban taba hawan dabba tunda nake ba wajen neman hadisai duka wannan gariruwan masu nisa tsakanin su amma bai taba duk a kafa yake ta yin su yace wa kuntu ahamil kutubi ala zahari littattafaina a doran bayana nake daukan su wa ma sa'artu fi halat talabi ahadan ban taba roƙon wani ba in ce da Allah wannan sun mun yauni kama mini kuntu aishu ala ma ya'ti yace na kasance ina rayuwa akan abin da yazo na rayuwa bisa kamar yadda muka faɗa busu sama akan su ba cewa sai sun ji dadi abinci sun ji mai dadi dan saboda mu babban matsalan mu yanzu ai ba abincin bane aka rasa kowa ne ban ya ji dadi ne ake wai wannan yasa ake ta shan wahala amma zancan ko yanzu kowa koma abin da zai ci ba rasa shi zai yi ba to amma sama akai cewa he na ci mai dadi shine sababu halak to su babu wannan a gaban su fi tarjamatul imam a ciki yace walam mastaqarra fi baladihi a cikin tarjama ta al-imam al-hafiz al-hasan ibn ahmad al-hamzani cikin azil tabaqatul hanabila a cikin mujallal kinshi na farko akan dalibin shi abdul qadir ar-ruhawi ya faɗa yana cewa kana afifan ya kasance mutun ne mai kamun kai ma'ana shi al-hafiz hasan ibn ahmad ko ala hubbil ma'al kuma akan san dukiya mai kamun kan shi ne muhayyin allah wulakanci abun wulakanci ce a gare shi ko aka bai kawo ta ba ba ajmi umaru sahu duk abin da ya gada ya saida shi wa kana min abna'it tujara baban shi yana cikin manyan yan kasuwa amma duk abin da ya gada daga baban nan nashi saida shi yayi dukkan saida shi wajen sai littattafai hatta safara ila bagdad he da yayi bagdad da asbahan marra mai yawa a cikin tahiyar kafa ba ma littattafan shi a doran bayan shi dan masu hali wanda ake ji da su tsohon shi ya mutu ya bara mishi dukiya ya saida ta diya so littattafai gashi ta yadda littattafan a doran bayan shi yake doka yana yawo cigari ruwa neman ilimi da su walam mastaqarra fi baladihi yayin da ya tabbata a garin shi bayan garin su bayan ya komo amila darul kutub sai aka mishi gidan littattafai ma'ana maktaba ta shi wa khazana da matattara ta littattafai wadda waqafa jami'a kutubahu fiya dill littattafan sai yasa su a waqafi a ciki dan koma ya mutu ka a ce wannan littattafan ai ma'ahin mu gado ne sai yasa su waqafi wadda ko ya mutu a matsayin waqafi suke wa kana kar hasal al-usul al-kaseera ya tattaro asali masu yawa da littattafai wanda suka kasance masu girma a cikin ilimi ibn rajab ya kawo a cikin tabaqatul hanab tabaqatu azailu tabaqatul hanabila a cikin littafin shi mai albarka tarjama ta abul baqa abdullah ibn al-husayn al-ubkari wanda ya rasu a shekara ta 616 daga ibn najjar yace qara'atu alayhi kaseeran min musannafatihi na karanta da yawa daga littattafan shi kuma nayi abunta da shi zamani mai tsawo ya kasance mutun ne mai san shagaltuwa da ilimi ko dare ko rana babu wata sa'a wadda zata zo ta wuce mishi sai ka ganshi yana cikin karatu ko kuma yana karance na littattafai ko yana rubutu hatta innahu zikira li laylan bil layl yaqra'u zawjatuhu fi kutubil adab wa ghayriha hatta zikira li annahu bil layl taqra lahu zawjatuhu har an bato mana cewa cikin dare ma in yaji ya gajiya ta kama shi matar shi yake sawa ta dauko kutubul adab tana karanta yana sauraro saboda shi ya gaji amma kuma kan lokacin ya tayi a banza matar shi zai ce ta hodo ko wancan littafin ka karanta ina ji ma don koyin bakan lokacin ya tayi a banza zahabi a cikin siyar alamin nubala ya kawo ke cewa ibnul abunusi ya kasance hafizi ne yamshi wa fi yadihi juz'un yata'iluhu babu tahiyyar da zai sai ya kasance a hannun shi akwai littafi yana leƙawa dukkan lokacin shi tayi a banza wanda ummu yanzu wani yawan nahi a ce ya tabu karatu ya taba shi shi kuma babu wata tabuwa kawai sanin ciwon abin ne da sanin zahin shi a cikin tazkiratul hufaz na al-imam az-zahabi ne cikin tarjuma ta abi daud as-sijistani ma'abucin sunan wanda dai muka sani ibn dasa yake cewa ibn dasa yana daga cikin marawaita sunan na al-imam abi daud kana li abi daud kummun wasi'un wa kummun dayyiq abu daud rahimahullahu ta'ala yana da hannun riga da babba da wanda ya kasance mai kunci irin manyan riga da tana hannun rigan ma babba ne faqila lahu fi zalika aka ce ya in za a maka dumki ake yin hannun rigan babba guda faqala sai ce alwasi'ul kutub yake yalwata shirin saboda sa littattafai wal akhar la yuhtaju ilai nan gurin nan saboda ya rika sa littattafan shi ciki ya koda titi yake ba a cikin gida ba kai asara wannan yana ci tahiya yana mubala Al-Qadi Iyad ya kawo a cikin tartibul madarik littafin shi mai albarka tarjuma al-faqih Abi Muhammad Abdullah ibn Ishaq wanda aka yi sanin shi ibn Tabban wanda ya rasu shekara ta 371 annahu qala annabi ya hada a cikin karan kan shi yake cewa kuntu awwal ibtida'i adrusul layl kulluhu har kun neman ilimi na tashi dare gabaki ɗaya nake karatu cikin shi babu barci ko ɗaya fakanat ummi tanhani an alqira'a bil layl ma aihiyata take hana ni gami da karatu da dare take cewa ba ta ce fasa gaba daya ba ta ce sassabta kwana bai kwanta ba wannan bai kamata ba yace fa kuntu akhuzul misbah wa aj'aluhu tahta aljafna sai in dauki hutula in lullube hutula inda naji zakka zo ta hana ni sai in lullube hutula an nuna kamar barci nake wa ta'ammadu nawm in rika barci na da gangan fa iza raqadat daga tayi barci akhrajtu almisbah wa aqbaltu ala ad-dars sai in huddo hutula in cigaba da darasi hutula ce ta kwai daga ta tsawo sai rihi ta da kwariya kamar kwariya masalan ko suntali daga ta hutara da ai so kuma dan ta ce yana barci tana hutara da in yaji tayi barci kuma sai ya komo ya ci gaba da karatun shi. Ita kuma tana yin haka ne dan tausaya mishi ba wai dankin karatun ba. Al-Hafiz Ibn Rajab ya kawo a cikin littafin shi Ad-Durarul Kamina a cikin mujallar kin shi na biyu ya kawo tarjuma ta Shafi Ibn Ali al-Kinani annahu kana yuhibbu jam'ul kutub, ya kasance mutum ne mai son yawan tattara littattafai har sai da aka ce mata wa taraka nahu 20 khazana, ya rasu sai da ya bar matattaran littattafai maktaba guda 20 mal'amilul kutubun nafisa, dukkan su cike da littattafai masu tsada masu kima. Maktaba maktaba ba wai littattafan ba, wannan ɗakin gashi maktaba shi ce cike da littattafai, can gashi can cike da littattafai maktaba shi ce. To haka nan yake. Wa kana min shiddati hubbihi lil kutub, ya kasance dan tsananin son shiga littattafai. Idza lamasal kitab, idan ya dawo littafi yace hazal kitabul fulani, wannan littafi na kaza ne, na mallake shi a zamani kaza, in an tambaye shi da mujalladi na nawa ne zai iya tashi ya dauko shi daga cikin ɗakin littattafan shi, kamar sai ka ce yanzu ya hauda shi. Ma'ana alamar ta cewa kullun tare da su yake, ko irin shiri ya cikin duhu ya laliba haka ya ce wannan mujallar kin littafi kaza ne, shekara kaza ta kaza na sai shi, in ya dora cikin wannan hannun ya ce wannan mujallar na uku ne na littafi kaza, na karance shi a shekara ta kaza, duka dan ya nuna me yake nunawa tare da su yake, ko dare ko rana ya musu sani na karshe. Ibn Khallikan a cikin tarjuma Sharif al-Murtada a cikin littafin shi ta Ibn Tahir wanda ya rasu shekara ta 436 cikin littafin shi Wafayatul A'yan yake cewa hakal Khatibu Abu Zakariya Yahya ibn Ali Tabrizi al-Lughawi, wannan babban malamin Khatibu Abu Zakariya ba Khatibu wancan na malamin hadisi ba, yace anna Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Ali sallaka al-Fulani al-Adib, yace wa kanat lahu nuskha bi kitab al-Jamhara, yana da littafi na nuskha ta Jamhara ta Ibn Durayt fi gayatul jawda, wadda karshe take a tsar cikin wannan a wajen kyautatawa, nuskha ce mai kyau dan kamar yadda malamai suna kokarin samun nuskha wadda ta fi kyau ta kowane littafi. Fada atuhul haja ila bai'aha, sai bukata ta kama shi mai tsanani kan cewa ya saida wannan littafin. Washtaraha Sharifun Murtada Abu Qasim, sai wannan malamin Sharifun Murtada Abu Qasim ya saye ta bi 60 dinar da dinare 60. Wata safaha ha yana buda ta fa waje da fiha abiyatan, sai ya ga wasu baitutuka a rataye a cikin ta bi khatiba iha, da rubutun wanda ya saida ta Abul Hasan al-Fali. A rubuce cikin wannan baitutukan yana cewa anistu biha 20 haulan wa bi'tuha laqad qala wajidi ba'da hawa hanini wa ma kana zanni annani sa'bi'uha walau khalladatni fi sujuni duyuni walakin lidafin waftiqarin wasibiyatin sigarun alaihim tastahillu shu'uni فقلت ولم املك سوابق عبره مقاله مكوي الفؤاد حزين وقد كنت تخرج الحاجات وام مالك كرائم من رب بهن دنين. yake cewa anistu biha, wannan littafin na jawhara na debe kewa tare da shi 20 haulan, shekara 20 ina tare da shi. wabi'tuha, kuma gashi na saida ta. yace walakin dala wajidi, sai dai bakin ciki na yayi tsanani ba'ad bayan na saida ta wahani da kuma shauki na zuwa gare ta. wama kana zanni annani sabihuwa, bai cikin zato na cewa zan sai da wannan littafi nawa. walau khalladatni fi sujuni duni, koda bashi zai zama da ni har abada a cikin kaso, banda tunanin zan sai da wannan littafi nawa. yace walakin lidafin, sai dai dan saboda rauni waftiqarin da talauci wasibiyatin da yara kanana sigar yan kanana alaihim tastahillu shu'uni, wanda suna ta kuka a gehena. yace faqultu, sai nace walam amlik sawabiku abaratan, ban mallaki hawayen idona da suke ta zubowa makawil fuad, wanda suke kona mini zuciya tare da bakin ciki. yace wa qad tukhrijul hajati ya ummu malik, yake uwar malik yana nihin matar shi, kina huddar da bukatu masu yawa masu karamci daga mai su ubangijin su wanda yake mai rawwa a kansu. ma'ana yunwa ce ta sa tsananin talauci ne ya sa azai sai da wannan littafi, ba dan saboda wata bukata ba, saboda tausaya ma yara. amma inda a ce shi ne yace bashi ko zai dawwamar da shi a gidan kaso, ba zai sai da littafi ba saboda ya biya bashin wannan, ya dai dawwama a gidan kaso a kan shi. yace wannan a cikin muka zo kuma cikin wannan magabata ne wanda suka gabata a cikin al-Imam Sakhawi ya kawo a cikin Ad-Dawul Lami tarjuma ta Ibrahim ibn Ali Ahmad Jamaluddin Al-Qalqashandi na al-Qahira annahu ba a kutubahu aw jullu, ya sayar da littattafan shi ko kuma mafi yawaicin su. wa qasa ma la yu'abbar anhu, kuma ya gamu da bakin ciki da damuwa da dan adam bai iya kwatanta ta. wa ta'allamna lahu fi zalika, yace mu ma mun mishi bakin ciki akan wannan. bukata ce wadda ta wuce hankali take sa shi ya saida kuma wannan muna gani da dama zaga wani malami ya dauko litafin shi ya saida ba dole ce take sa ba dan yana so ba yace fa haza sheikh al-allama jamaluddin in muka zo nan na kusa malamai na kusa kusa zamanin mu wanda su jima ba sosai akwai al-alamatul qasimi wanda ya rasu a shekara ta 1332 wanda bai wuce kenan shekara 100 da wani abu da rasuwa ba yake cewa wa qarita faqali bihamdihi ta'ala qira'atu sahihi yace hakika ya tabbatar mini ya tabbata gare ni karatun sahihi muslim bi tamamihi gabaki dayan shi ruwaya shi ta hanyar ruwaya 40 na yamma akwana 40 na sabke shi yace da qira'a sunan ibn majah na karanta shi akwana 21 muwatta malik na karanta shi a cikin kwana 11 tahazibu na karanta shi da tare da tasihin shi da gyara da nake yi a cikin kwana 10 gabaki daya yace duka wannan me yake nunawa yace gabaki daya fada ankal laimul kasal mutun ya gefa kasala ya maida ta hura wa haris ala aziz waqtika kai kokari akan wanga kin lokacin ka mai tsada kai amfani da shi a cikin darasi da neman ilimi kuma da kuma yin aiki na daga cikin istihlal wannan aban gon littafin abin da ya kawo al istihlal na al qadi abul walid al baji Allah mashi rahama yake cewa idza kuntu a'lamu ilman yaqinan bi anna jami'u hayati kasa'atan yace falima la akunu daninan biha wa aj'aluha fi salahin wa da'atin idan har na sani na hakika na tabbas wanda babu shakku a cikin shi cewa wuni na rayuwa ta gabaki dai kamar sa'a dai ce yace to menene zai sa bazan sa rayuwa ta ba gabaki dai lokacin na in yi rawwashi in zuba shi a cikin ayyukan alkhairi shine neman ilimi na san dai cewa rayuwar wannan ko nayi alheri ko ban yi ba wucewa zai ta yi a ce na mutu yau magana ta kare to wannan dan lokacin da Allah ya bani me zai sa in cuci kaina in tahiyar da shi a neman abinci kamar yadda magabata can an ce mu al-imamu Abu Dawud kamar ka ce dukkan magabata su Abu Hatim su wane ne an halice su dan hadisi to mu kuma in ka kwanta ta da rayuwar mai kace kamar an halice mu dan neman tuwo kai dan neman tuwo kawai aka halice mu aka sun wancan magabatan wanda suka wuce wannan Abul Walid al-Baji babban dan malikiya ne cikin Andalus mai sharhin Muwatta wanda ake cewa Al-Muntaka ya yi shahara da littafin shi Al-Muntaka na Abul Walid al-Baji babban abun gakin mai munazara da Ibn Hazm az-Zahiri kahin zawwashi Abul Walid na garin Andalus ne ya bar garin su ya ta neman ilimi shekaru masu yawa bai komo ba sai da ya taho garin su Ibn Hazm ya taho garin ya mamaye ra'ayi da fikira ta zahiriya duk ta mamaye garin babu wanda ke iya daga hannu in ba Ibn Hazm ba wanda yake iya mas'ala da fatawa in ba Ibn Hazm ba dukkan sun koma ɗan zahiriya ya taho yan naso kafin shi cikin garin kuma Ibn Hazm mun san shi da zahin halshe sa al-Imam Malik sa al-Imam Shafi'i duk bai raga musu to shi kuma dan malikiya ne yana shigowa Andalus da suke ta zama suna munazara suke ta munazara sai da ya kore Ibn Hazm daga garin Al-Qadi Abul Walid al-Baji shi yasa ya kaure koma garin su Ibn Hazm a can ya rasu korewa ba tawai ya gagara mushi magana ba har sai da hukuma suka shiga tsakanin su suka ce to kai wannan tunda ba ko ne kawai ka bar garin ba nan ba hutuna za a yi mai yawa Ibn Hazm ya tattare Allah mashi rahama ya tahiye shi can garin su Abdalla a can ya rasu kuma dukkan su manya malamai ne shi yasa malamai suke cewa dan ba Qadi Abul Walid al-Baji ba da dukkanin wajajen namu da malikiya ta rushe dan saboda al-Imam Ibn Hazm az-Zahiri rahimahullahu ta'ala Allah ya bashi zalaqatul lisan Allah ya ba rubuce-rubucen shi karbuwa da ilimi babu wani wanda zai buda in ha mutun ya kai matakin ya karanta littafin shi ya fahimta al-muhalla bil asar duk wanda ya karanta shi sai ya huta da wani ilimin da bai taba sanin shi ba Allah jikan Ibn Hazm ya zo da ilimin muka masu yawa duk da dan zahiriya ne yana tahiya akan doran nasi a muqaddima yayi bayani da mugun baki akan su malikiya su al-imam malik su al-imam shafi'i da sau duka wanda suka yarda da kiyasi shi ya tahi akan cewa babu kiyasi a cikin shari'a yana ce musu masu bauta ma Allah da zato farkon wanda ya kiyasi ɗan uwan iblis ya ce musu wanda iblis ya fara yin kiyasi kuma ya bace khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min din kiyasi ne nan iblis yayi ittifaki ne kowa yarda iblis kiyasi ne yayi kuma yayi kuskure kuma shine farkon mai kiyasi yace kenan duk wanda yazo yake bauta ma Allah da kiyasi jagoran shi shine iblis amma ba haka nan bane mas'ala ce wadda sauran malaman sun yi shi gaskiya Allah mishi rahama kusa da kusa dai suke gab kusa da kusa suke da shi na saboda ɗan zamanin shi ne shi yasa rena su amma dukkan su kowanne daga cikin su ba kan wallasa bane a cikin ilimi zan mu takaita nan sai mu shiga cikin littafin namu to bari mun ka kare darasin akwai dan lokaci zan mu doka kafin mu kai na ilal sai mu amsa akan shi ina ga babu na mun zo karshe dai hadisi uku ne kawai to ni nan ban yi alama babu na 52 ya babu zikirul ilm wal fikha fil masjid 51 ah to babu minista haya fa amara gairahu bi su'al go yawa shi to bil munasaba muke ji ana ta kahin muhara darasin nan mun taba yin bayanin cewa afdalun nusakh ta sahih al bukhari ita ce an nuskhal yunaniya ita ce wannan an nuskhatul yunaniya duka inda ka samu wani rikici akan kama yanzu kun gara nan namu ya ce naku ya ce kaza na waya ce kaza to in an taho duka wannan kama ita ce nasiha ga dukkan sauran nusakh na sahihul bukhari wannan abinda aka gani cikin wannan ta al-hafizul yunani ita ce wadda take daidai ita ce ga gansu rubutu ne wanda yake ko arqam hadisan basida namu wannan duka ado ne da kawa ta banza ta zamani amma su wannan wanda abinda yake cikin madmunin abinda yake ciki shine wanda yake daidai shi yasa al-hafiz al-yunani Allah mushi rahama ya yi muqabalata da nusakh masu dama kuma shi yasa wannan ibn al-mulakin da ita ya dogara yayi sharhin shi ga sahih muslim sahih al-bukhari shi kuma al-hafiz al-yunani yayi zamani da ibn malik shi yasa anan muqaddima gashi yayi bayani yace nayi muqabalat na karanta wannan littafi mai albarka a gaban ibn malik da ibn malik lughawi mai alfiya fa ibn malik mai alfiya amma abin da ya shahi bangaren lugha dole kuma zai koma wajen ahalul lugha yace na zamana na karanta shi da nudiki na ina karantawa yana kallon baki na yana sauraron furuci na abin da ya zaba yace min wannan shine daidai a lugha in tabbatar da shi in gyara shi kuma abin da ya tabbatar da cewa al-irabi guda biyu ya halitta a cikin shi ko kuma guda uku sai in rubuta shi kuma in sanya alama akai in nuna wanda ya hirin jahi akai kuma nayi muqabala asalin nuskha ta da nuskha ta Abi Zarrin al-Harawi da Asili da Hafiz al-Dimashqi kuma dukkan su ya kawo rumuz yasa akai da nuskha ta al-Hafiz al-Sam'ani da sauransu shi yasa nuskha shi ta zama da ce afdalun nuskh ta sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala baban da zan mu tashi a cikin kitabul ilm babe na 51 wanda al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa babu manista haya fa amara gairahu bi su'al baban da ke bayanin wanda ya ji kumiya ya umarci wani shi ya mushi tambaya hadisi na 132 al-Imam al-Bukhari yake cewa da sanadin shi muttasil haddathana musaddadun qala haddathana abdullah ibn daud an al-a'mash an munzir ath-thawri an muhammad ibn al-hanafiya an ali qala kuntu rajulan mazaa na kasance mutun ne mai yawan mazi fa amartu al-miqdad sai na umarci miqdad an yas'ala an-nabiy ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu sai tambaye shi fa qala sai annabi yace mishi fihi al-wudu wannan a cikin shi akwai arwalla ma'ana fi sha'anihi al-wudu cikin sha'anin mazi akwai arwalla wannan al-imam al-bukhari abin da yasa kawo shi nan ali kumiya yayi nan saboda suriki ne ga annabi alayhi salatu wasallam kuma abin ya shahi abin kumiya sai ya umarci miqdad ibn al-aswad ya tambayo mishi annabi alayhi salatu wasallam kenan yake nuni cewa in ka ji kumiya ko kuma malamin kana kumiya shi ka tura wani ya tambayo maka ya halitta fa'idodin wannan hadisin yace a cikin shi akwai bayanin wajibcin yin arwalla ga wanda mazi ya same shi wannan ijma'i ne kamar yadda Bukhari anan cikin kitabu tahara zan mutarda a cikin ruwayan Muslim yake ce mishi tawadda wanda faraja kai arwalla kai ma farajin kai yayi ma'ana ka wanke shi a ruwaya ta Bukhari ta gaba tawadda wa ghsil zakaraka kai arwalla ka wanke azzakarinka wal murad ghusl ma asabahu abin da yake nihi shine wanke abin da ya shahe shi malamai sun yi sabani akan wanke shi suka ce azzakarin duka zai wanke gabaki daya kuma halshin yana buƙatuwa zuwa ganiya kamar yadda duka wannan mas'alolin da shi nan al-Imam Abul Walid al-Baji a cikin al-Muntaka ya kawo wannan mas'ala yayi bayanin haka nan a cikin az-Zakhira inda mas'ala ce ta malaman Malikiya Abu Nabi jawazul istitaba fi istifta istinaba fi istita halaccin mutun ya sa wani yayi mishi fatawa ba tare da ya je shi da kanshi ba na uku jawazul itimadu ala al-khabar al-maznun ma al-qudra ala al-maqdu halaccin cewa mutun ya dogara gami da labari wanda zato ya shiga ciki tare da iko akan ka amso yankakken labari dan Ali gashi ya tambaye Annabi alayhi salatu wasallam ya sa a tambayo mishi duk da cewa wanda zai tambayo kin nan akwai yiwar shakku mai yiwa ko ya mance ba duka ya ga mini ba ko kuma ya faɗi ma'anar da abinda aka ga mishin da ma'ana amma duk da wannan dai ya tura shi duk da kuma yana da damar ya je shi da kanshi ya tambaya na gaba istibabu husnul ishara ma al-asar ana so kyakkyawar mu'amala tare da sirrikai cewa azauji yan bagi an yi la yazkur ma yata'allaqu bil jima'i wal istimta bi hadrat abil mar'a cewa miji ya kamata kada ya ambaci abin da ya shahi jin dadi da mace da kuma abin da ya shahi mata a gaban sirkin shi ko dan uwanta ko kuma makusantan matar shi yace nan saboda mazi mafi yawanci yana hutuwa ne lokacin mula'aba khassa ashabu malik ijabul wudu' bima idza hasal al mazi am mula'aba daliban malik sun yi kebance cewa mazi idan ya huto ta hanyar wasa ne zai kasance ya jabtar da arwalla dan saboda yazo a cikin muwadda annahu sa'ala an ar-rajul idza adna min ahlihi wa amza ma za yajibu alayhi idan mutun ya kusanci iyalan shi mazi ya huto mishi ya zai kamar yadda yake cikin muwadda yace amsa ta huto akan cewa sabanin wanda ya kasance abin ya aure shi kullun yana tare da shi wannan suka ce kamar mai sarsala bauli ne ba zai yi amfani da shi ba al-Imam Shafi'i yayi umumi da Abu Hanifa suka ce kawai wajibi ne ta kuma kowane hali ya huto ayi arwalla kuma dan saboda wannan hadisin na miqdar kamar da yake cikin sharh mu'an al-asar da al-mabsut da al-majmu' sharh al-muhazzam na al-Imam an-Nawawi a cikin sunan Abi Dawud yake cewa al-Imam yake cewa kuntu rajulan mazza'an na kasance mutun ne mai yawan mazi sai yace na kasance ina wanka akan shi daga mazi ya huto sai in yi wanka yace har sai da na ji tsoron baya na kari yace wannan dalili ne akan cewa yawaita huto yawan mazi ya yawaita huto mishi ya ja a yazo cikin wata ruwaya cewa Ammar ya umarta ya tambayo mishi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yazo a wata ruwaya cewa wadda ruwayar dake cewa Ammar ya yace tambayo mishi al-Imam an-Nasa'i da Abdul Razzaq da Ahmad ibn Hanbal da Baihaqi cikin ma'rifatu sunan al-Asar suka huddo kenan ya nuna cewa wannan ruwaya ko ta Bukhari ta ce mana miqdad ya umarta kuma ga wacce ta ce Ammar ya umarta kuma yace yazo wata ruwayar daban cewa Ali shi da kanshi ya tambaya wadda kuma ita al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi ya huddo kuma dukkan su sahihai ne to ya kuma za a gama kan wannan ruwayoyin bayan abubuwan gasu to sai malamai suka ce amsar da za a bada shine kawai ya sanya ya sa su duka su tambayo mishi sun tambayo kuma shi ma zuciyar shi bata nitsu ba yace kai bari ya je da kanshi yaje kuma ya tambaya shi da kanshi ya samu labarin kenan shine hanyar gama ruwayoyin dukkan su babu wanda take ƙaryatar da wata shine dama hadisai idan sun samu cin karo da juna hanyoyin da ake bin hada su sune hanyoyi guda uku dariqatul jam dariqatul nasakh dariqatul tarjih to jam'i in ya samu shine abun gabatarwa hada kan hadisan ba tare da zubda wani ba kenan wannan da kai yiwar a hada su ko wannan an yi aiki da shi kuma kowanne ba a ƙaryata shi ba kenan dariqatul jam'i ce aka bi al-Imam yabbu wajen hada wannan hadisan sai babe na gaba babe na 52 babu zikirul ilmi wal futiya fil masjid baban da ke bayanin tattaunawa kan ilimi da kuma ambatar fatawa a cikin masallaci al-Imam al-Bukhari yake cewa a hadisi na 133 haddathani Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Lays ibn Sa'd qala haddathana Nafi maula Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab an Abdullah ibn Umar anna rajulan qama fil masjid wani mutun ya tashi cikin masallaci fa qala sai yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah min aina ta'murna an nuhil ina kake umarta mu mu yi wannan harami na aikin haji faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa an ce al ihlal da ha babba shine kawai darman niyya kamar kabara harama kawai ta haji takabiratul ihram ta haji kawai shine al ihlal yace yuhillu ahlul madinati min zul hulayfa ayyan madina zasu dauki harami a wajen zul hulayfa yuhillu ahlu sham fil juhufa ayyan sham kuma a juhufa wa yuhillu ahlu najd min qarn ahlu najd kuma daga qarn wa qala ibnu umar yace wa yaz'amuna suna rayawa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annab cewa ne yayi wa yuhillu ahlu yaman min yalamlab mutanen yaman kuma su yi haramin su daga yalamlab wa kana ibnu umar yaqul ibnu umar ya kasance yana cewa lam afqaha hazihi min rasulillah ce ban fahimci wannan ba ma'ana ban ji ba wannan daga annabi alaihi salatu wassalam wannan na karshen da ya fada dan adalci wajen ruwaya ni ga abinda na jiyo amma wannan karin da sai yace yaz'amuna suna raye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza a karshe yace ni ban ji wannan ba amma kuma duk da ruwaya ce wadda ta tabbata ita ma sahabbai suka rawaito ta amma shi wajibi ne adalci ya fadi daidai abinda ya ji wannan hadisi dukkan abubuwan da suka shahe shi sun shahe abubuwa na aikin haji wanda zai zuwa can gaba za a yi bayanin su ba buƙatar bayani akan su nan abinda da yake anan kawai abinda yake mahallu shahid anan wajen muke buƙata shine tambaya a cikin masallaci da ambaton ilimi kuma masallaci shine mafificin guri dama da ya kamata a ce ana yin karatu a cikin shi yasa magabatan mu suka tahi akan dukkan wasu majalis na ilimi suna yin su a cikin masallaci dan saboda daki ne na Allah kuma dan neman albarkar shi sai babu na gaba babu na 53 yake cewa babu man ajaba sa'ila babu na karshe kenan babu man ajaba sa'ila bi aksara mimma sa'ala babun da ke bayanin wanda ya amsa ma me tambaya sama da abinda ya wannan sama da abinda ya tambaya ya tambaye ka akan kaza kuma ka bashi amsa sama da abinda ya tambaye ka akai wannan malamai suka ce masu bayanin tarajim na al-Imam al-Bukhari nan al-Imam al-Bukhari kamar yana nuni ne ya rihi kitabul ibl ne gaba ɗaya da nihin cewa wannan baban da na rihi ina muku nunin cewa na ba ku ma sama da abin da ya kamata in ba ku a cikin kitabul ilm dan saboda kyautata shi da yayi da tansikin shi da yayi bayan abuwabi hadisi na 134 yake cewa haddasana Adam ya ba mu labari wani Adam ne wannan Adam ibn Abi Iyas haddasana ibn Abi Zi'ib yace ibn Abi Zi'ib ya ba mu labari kenan nan Adam ruwaya shi a cikin sahihul Bukhari ta saba game da mafi yawaicin yadda muka yi samun ta yawaici ruwayoyin Adam ibn Abi Iyas suna zawwa ne daga yace haddasana Shu'ba kusan mafi yawaicin su suna zawwa daga Shu'ba dan ya hilazumta al-Imam Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj nan kuma ya kawo ta daga ibn Abi Zi'ib shi ma na daga cikin malaman shi daga Nafi daga ibn Umar Nafi kuma wannan ne na Umar maulani ne ibn Umar kenan wannan yana daga cikin hadisin asahul asanid daga annabi alayhi salatu wassalam daga zuhuri daga salim daga ibnu umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu wani mutun ya tambaye shi yace ma ya rabusul muhrim me harami me yake sawa me ya halitta ya sa a aikin haramin shi na haji fa qala sai annabi yace la yarbusul qamis kada ya sanya riga walal imama kada ya sa rawani walas sarawil kada ya sa wando walal burnus kada ya sa barmushe riqato rigan wala sauban masahul warasu ko kuma tufar da turaren waras ya taba ta awi za'afaran ko za'afaran turare ne alwars turare ne na haki mai kamshi wanda ana amfani da shi wajen sama kaya yace fa illam yajrina alaini idan bai samu takalma ba fali albasul khuffaini to sanya khuffi guda biyu wali yaqta'ahuma ya yanke su hatta yakuna ta talaka abaini sun kasance kasa da idan sawu kasa da idan kafa kenan wannan abun da yake nunawa nan annabi alayhi salatu wassalam kamar yadda zan mu gani an tambaye shi ga abin da za a sa bai ba da amsa ba ga abin da za a sa bai ce ba yalbasu kaza yalbasu kaza yalbasu kaza he bar wannan amsa ya ba da cewa la yalbasu kaza ya ba da dai amsa kishi ya tambayar da aka mishi zan mu gani yana daga cikin kyakkyawar karantarwa ta annabi alayhi salatu wassalam anan gurin yake cewa azza'id ala su'al fil hadisi huwa qawluhu fa illam yajid alaini ila akhiri a cikin hadisin ƙarin da yayi shine cewa fa illam yajidna alaini dan ba amma annabi tambaya ba kan takalmi abun sawa kawai tambaya al-liba shine tuha ta sawa to amma annabi sai ba shi hamma abun da ya shahi takalmi me yasa dan saboda ya shahi abubuwan da ya kamata a ce ya sani na gaba jawabuhu mimma la yarbas amsar da annabi ya bada gami da abin da ba a sawa ne shi kuma tambaya an mishi ita ne akan abin da za a sa yace to wannan yana daga cikin badi'il kalam da kyakkyawan zance da kyakkyawar amsa ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda abin da ka tambaya ba a iya takaice shi wanda ya halitta a cikin abubuwa na addini gabaki ɗaya ma na musulunci halaka ita tahiyawa to kenan maimakin a tsaya ana ta ce maka kaza halaka ne kaza halaka ne kaza halaka ne kawai sai a ce maka kaza kawai abin da ya haramta wancan busukil guwa amma sai a ga maka kawai wanda aka haramta in kenan duk wanda ba shi ba kawai halaka ne ba sai an baka ba wannan kamar yadda Allah ma yi wannan usulubin cikin kullu ajr fi ma uhi ilayya cewa dukkan abubuwan da aka haramta abinda Allah madaukin sarki ya haramta su ne kawai kaza da kaza banda su kuma sauran duk halaka ne yawa irin na malaman al-jarh wa ta'dil da suka yi bayanin cewa bangaren wancan shi yana iya fassaruwa al-jarh amma ta'dil bai fassaruwa ba ai an ce yana kaza yana sallah yana azumi yana kyauta to ba sai an yi ta zano su ba amma jarh labudda an yi kuna mufassara dole sai an fassara shi kace ya zama jarh ne dan saboda kaza abu ɗaya ma ya wadatar yace dan saboda asalin abubuwa gabaki ɗayan sa shine halak sai bashi amsa da abin da yake takaitacce ne na gaba nan gurin annabi ya tunatar da shi akan riga da wando dan ya tunatar da shi akan dukkan abin da ya kasance dimkakke ne ya kewaye gangan jikin dan adam kayan bai ambaci ba jallabiya bai ambaci ba abaya ta mata da ake sa bai ambaci ba kaza kenan wannan ya kawo su wakilci duk sauran tuhafi nau'i da za a sa wannan baha bil ama'im wal baranis ala kullu satir lil ra's muqidan kana aw ghayruhu annabi kuma sai ya tunatar da shi akan rawani ya ambatan mishi rawani dan ya tunatar da shi akan dukkan sauran abubuwan da ake sa ba sai rawanin kadai ba hullar kwano ta shiga ciki kefi ta shiga ciki dukkan wasu hulluna sun shiga ciki kenan shine annabi ya bashi kwadikin kawtun da dai rawani an baka sauran duka sun shiga ciki wabil khifafi ala satir lirijli kuma ya bashi magana hufi dan ya gaya mishi cewa kuma dukkan wani abin da zai rihe kafa kuma shi ma gashi kuma za'afaran da tunaran war sai hadakar da shi akan cewa dukkan wani abin wannan turare za'afaran duk wani ya wakilci duk wani turare alwaras kuma ya wakilci duk wani nau'i na turaren wuta kenan ba sai ya tsaya zano su duka ba duka sai takaice mishi to inda zano su annabi zai littafi guda ne amma ya bashi wannan kwadikin shikenan ya sa ya san abin da ake ni abu na gaba yace min al-garibi ila na daga cikin abu wanda yake abun mamaki abu wanda yake bako ibn al-jawzi ya kawo illan hadisin wannan yace hadisin nan ma'lul ne da cewa mauquf ne amma a cikin al-muntaka wanda wani su sun kira shi da cewa hadisi ne bin nas kin yi da awace hadisi ne mansukh wa huwa da'ifun jiddun amma dukkan su maganganu ne wanda suke masu rauni hadisi yana cikin gayatu sihhatin da gashi a cikin as-sahihain wannan shine karshen babu na al-kitab kitabul ilm kuma ni shine karshen wannan mujallad na uku mun ga muna hadisi na 104 amma ibn al-mulakin har ya kare mujallad na uku mujallad na hudu ne zai shiga nan saboda mujallad 40 babu ne yana wannan shine karshen kitabul ilm sai kuma abun gakin abubuwan da ya kumsa bayanin abubuwan da kitabul ilm ya kumsa kamar yadda al-imam ibn hajar Allah mashi rahama ya saba yin khulasa da takariri na duk abin kowane babi kowane kitabi yaje karshe yana yin takarir nashi zan mu ji abin da ya faɗa al-imam ibn hajar Allah mashi rahama a fatahul bari yake cewa istamara kitabul ilm min al-ahadis al-marfu'a ala 100 hadisin wa hadisin kitabul ilm a cikin sahih al-bukhari kinan da muka karanta gabaki ɗaya da taro hadisi 102 min hafir mutaba'ati bi sigatut ta'liq a ciki akwai hadisi na mutaba'a wanda kasu da sigatut ta'liq wa ghayri ha da wasun su samani ta 10 wannan nau'in guda 18 sai kawo wa ta'liq allati lam yusliha fi makanin akhar 4 ta'liq mu'allaq da bukhari ya kawo a kitabul ilm wanda a cikin littafin gaba ɗaya bai kawo shi da sanadi ba hadisi guda 4 ne wanda ya kawo sahiya shine kattaba amir al-lisariya wancan amir nasariya da aka rubuta ma takarda hadisi ne ya kashi mu'allaq a bukhari duka ba inda kashi da sanadi da hadisin jabir zuwa abdullahi ibn unais shi ma an kawo shi mu'allaq a bukhari ba inda ya kawo shi da sanadi da kissa da mam a cikin komawar shi zuwa ga mutanen shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake mishi koma zuwa mutanen shi sanar da su shi ma ya kawo shi mu'allaq amma bai kawo shi da sanadi ba cikin dukkan littafin da hadisin innamal ilmu bitta'allum shi ma wannan bai kawo shi da sanadi ba yace wa baki zalika huwa samani hadisan kulluha mausula sauran gabaki ɗayan sa hadisi 80 ne gabaki ɗayan sa da sanadin su Bukhari ya kawo su far mukarrar min 16 hadisan wanda aka maimaita a cikin kitabul ilm gabaki ɗayan hadisi 16 ne Bukhari ya karrara idan kuma an hudda tikrari hadisan kitabul ilm gabaki ɗayan hadisi 64 ne kuma al-Imam Muslim ya dace da Bukhari wajen huddo su gabaki ɗaya dukkan su sai hadisi guda 16 guda 16 ne ba su yi muwafaka ba wahiya al-arba al-muallaka al-mazkura sune wancan hudun da aka kawo muallak dan saboda Muslim bai cika kawo hadisi muallak ba ba sanadi bai cika kawo shi ba dan saboda shi yana yin shi ne akan dariqa kowa da manhajin shi da dariqa da ya azama kanshi to shi bai cika kawo muallak ba nadir ka samu muallak a cikin kamar da al-Imam su cikin sunan Darimi zaka ga Bukhari dai da ya hisu kawo muallakat yace wa hadisi Abi Huraira da hadisin Abi Huraira Allah mashi rahama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za wusi dal amru ila ghairi ahli wannan hadisin al-Imam al-Bukhari yayi bai muwafaka da al-Bukhari ba wajen huddo shi da hadisin Allahumma allimhu kitab na'am a muslim ba bai abun gakin shi ba bai dace bai huddo shi ba Allahumma allimhu kitab da hadisi fi zabahi qabla ramyi da hadisin da yake cewa zabahatu qabla an armi a cikin aikin haji shi ma muslim bai huddo shi ba da hadisin Uqba ibn Haris cikin shahadar murdi'a shi ma ba a huddo shi ba muslim bai huddo shi ba da hadisin Anas cikin i'adatul kalima salasa annabi yana maimaita magana so uku muslim bai huddo shi ba da hadisin as'adun nas bi shafa'a shi ma muslim bai huddo shi ba da hadisin Ibn Zubair man kazzaba alayya muslim bai huddo shi ba akwai mai kama da shi wanda al-Imam Muslim ya huddo shi a muqaddima amma innal kaziba alayya laysa ka kaziba ala ahad ba shi yake nihi ba shi wannan yana nihin kawai man kazzaba alayya tsantsar shi ba tare da wacce shin hudar ba da hadisu ma taqulu man taqawwala alayya ma lam aqul shi ma wannan muslim bai huddo shi ba da hadisi na sahifa shi ma bai huddo shi ba da hadisin Abi Huraira cikin kasancewa shi shine mafi yawan hadisai bai huddo shi ba da hadisin Ummu Salma ma za unzila al-lailatu min al-fitan mi aka sauko cikin daren na fitina wannan shi ma muslim bai huddo shi ba da hadisin da Abi Huraira yake cewa hafiztu wa aynana har da ce burgami bi na ilimi muslim bai huddo shi ba yace abinda muke nihi da muwafaqan muslim wajen takharijin asalin hadisin daga sahabun ha ko da ya zo a samu wata muwafaka cikin siyaki ba haka muke nihi ba dan tana yiwa ya kawo shi amma tawannurawi daban shi kuma nan ho yana magana cewa dan kaka ji shi a cikin muslim ko ka ganshi a muslim ka ce yaya kuma gashi an ce muslim bai huddo shi ba amma shi abin da yake nihi ta hanyar wannan sahabin kuma ta wannan hanyar da ya ambata yace wa fihi min al-asar al-mauqufa ala sahaba a cikin kitabul ilm mun samu hadisai wanda suke maganganun sahabbai ne da wanda suka biyo bayan su asar guda 22 guda hudun su dukkan su mausulai ne sauran su ne aka kawo muallakai wannan shine talkhisin da al-Imam Ibn Hajar ya Allah mashi rahama daga farkon Bukhari har zuwa karshe duk an kare kitab sai yayi wannan takarir al-Imam Ibn Rushayd al-Fihri Allah mashi rahama babban malami ne wanda yake yana da littafin As-Sunan al-Abyan wal Mawrid al-Am'an fil muhakama bain al-imamaini fi isnad al-mu'an'an wanda al-Bukhari da Muslim al-Imam Muslim ya tahi akan cewa al-hadith al-mu'an'an ana amsa shi ba tare da wannan matsala ba amma Bukhari ya tahi akan cewa al-hadithin da za a zo ana cewa an fulan wannan ya tahi akan cewa shi ba abun amsa bane a wajen shi shi yasa Muslim yayi dogo muqaddima yana ta shinhuda bayani raddi ne yake akan Bukhari da wannan Ali ibn al-Madini dan su suka tayi akan cewa al-hadith al-mu'an'an ba su aiki da shi to wannan babban malamin Ibn Rushayd al-Fihri shi yayi hukunci tsakanin su ya ba mai gaskiya ya bayyana abin da yake daidai akan littafi guda mujallar guda ne yayi akai to Ibn Rushayd kinnan yana da littafin da ake cewa Turjuman at-Tarajim wanda mun yi magana shirin nan yake cewa Bukhari ya rihe da kitabul ilm da baban cewa wanda ya amsa ma mai tambaya sama da abin da ya tambaye shi nuni ne yake mun cewa annahu qad balagal gaya fil jawab amalan bin nasiha ya cika ya kai matukar karshe wajen ba mu nasiha a cikin zubo hadisi masu kyau masu inganci cikin wannan littafi kitabul ilm wa atimadan ala niyyati sahiha kuma da dogaro akan niyya mai kyau wa ashara qabla zalika bi qalil kahin wannan ya ba mu ya mu nuni akan cewa bi tarjama man taraka ba'da al-ikhtiyar yace wanda ya bar wasu abubuwa makafata an yi kusa da fahimu ba'adan nas a kusa kusan karshen kitabul ilmikin ya kawo baban da ke nuna cewa bayanin akan wanda ya bar wasu mas'aloli na ilimi dan saboda gudun mutane wasu su kasa fahimta to yana nihin ni ma zan tsaye da kitabul ilmi a yan dan ka in yawaita wasu su kasa fahimta fa atba at-tayyib bit-tayyib sai ya biyo da kyakkyawa kuma yace sai ya kawo kitabu man ajaba sa'il bi aksar mimma sa'ala sai ki nuna cewa duk da na tsaida anan amma dai na ba ku abin da ya huce ma a ce na bada sai ya zamana tansiki tsakanin abuwa mun al-imam al-bukhari suna cike da ilimi suna cike da hikima wanda fahimtar su aiki ne ba karami ba wanda kuma fahimtar su shine ilimin shine karatu dan saboda azudi yace wannan hadisan da za a karanta yawanci kowa yayi su a cikin su bulugul maran sun umdatul ahkam suriya da salihin da sauransu to amma wannan lataif kin da wannan fahimtar gwalagwalan ilimin da magabata suke faɗa akan al-imam al-bukhari shine ilimin akan tarjuma tarajim na al-imam al-bukhari da bayanin kullu alaqa tsakanin su da tattahoyi nawa wancin satun ma wajen uku muka ambata daga ciki akwai na ibnu rushaydin al-fihri wannan Allah mashi rahama tarjamanu tarajim wanda ibnu hajar yana yawan ciratawa maganganin ibnu rushaydin al-fihri a cikin wannan fatahul bari rahmatullahi alayh anan zan mu takaita darasi na gaba kuma insha Allah ta'ala sai mu tashi a cikin kitabul wudu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi yau afwan akwai tambaya da kamata tun wancan satin nake son in yi darhin iskali ne iskari ne zan mu darraha ko waje yi bincike in tambaya mutun zai yi tambayo a cikin hadisin Musa wal Hadir hadisin Musa wal Hadir an lura da kyau annabi Musa ya tashi ne cikin mutane yana tsaye yana musu wa'azi sai wannan wa'azin ya burge wannan wani mutun ya ji dadin abun yadda yake kawo hukunce hukunce da dafi na ilimi har wannan mutun ya ji dadin abun yace wai ni annabi Musa akwai wanda yake ka ilimi yace a a iya sanin shi babu wanda yake shi tunda sanin shi babu wani annabi aban kasa sai shi sai Allah madaukin sarki yace mishi kaje majma'ul bahrain akwai bawana wani ya hika ilimi ya tashi ya tahi annabi Musa wajen wancan bawan Allah to da ya tahi abubuwan da ya ambata ma wannan da suka cikin tahiyar su abubuwa uku na kashe yaro da na tsaga jirgin ruwa da na tada katangan marayu wannan abubuwa da ya tada da ya aikata shin wannan abubuwa ilimi ne wanda ya kumshi su zinunin cewa annabi Musa wannan mutun ya hi shi idan muka nura akwai alamar da take nuna cewa wannan mutun ya hi annabi Musa ilimi dan wannan ai ba ilimi bane ba ilimin da wannan mutunan yayi tambaya bane kamar yanzu masalan ka tashi kana karanta wa mutane Qur'ani kana ta kawo ko hifz kin Qur'ani kana ta zuba tilawa wani yace shin ni wai mallan anya akwai wanda hika harda kace a kuma sai a ce maka a akwai wanda yake ka harda je ka wajen wani in ka je sai ka je kuma ya hauka da irin wannan kashe mutun da tsaga jirgin ruwa da wannan to yanzu nan gurin ina za a fahimci cewa wannan mutun ya yi ka ilimi ya akai Allah ya mishi haka ai da ya ta hikanta wannan mutun ya zuba mishi ilimi irin ilimin da wannan mutunan ya burge wannan mutunan ya tashi ya ce mishi har shin akwai ma wanda yake ka ilimi da ya kawo mishi abubuwa wanda suka kumshi masalan littafin shi mai girma ya nuna mishi littafin naka ma da kake karantar da al'ummaka nahi ka sanin shi da ta nan ne za a gane cewa eh lalle wannan mutun ya hi annabi Musa ilimi amma ta hanyar wannan abin da wahayi ne aka mishi kashe kaza ikaza ikaza akai wannan abin babu dalilin da zai nuna cewa ya hi shi ilimi dan koya ko da wajen gurin wani mutun ya je wanda bai hi annabi Musa ilimi ba wanda Allah ya ce mishi wani ikaza ikaza a gaban annabi Musa zai iya yi kuma ba dan yana nuna cewa ya hi annabi Musa ilimi ba to wannan amsa abinci ko ta zuwa sati gaba ko darasin mu na gaba mu same ta ya mu shafa hankali wanda ya samu amsa